أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهلي حق قدر الجلال العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همة الشيخ إدري ونادي أبا المعذري والتاتي بي بنظرة تاتي لنادي الزفري. حدثنا أبو موسى أبو موسى يا زن تدمو محمد بن المسنى سنان سكينة بابا موسى الكنية الثانية سنان محمد المسنى. حدثنا أفان أفان يا زن تدمو حدثنا حمام حمام يا زن تدمو جسو أفنى سنكر عن آمير بن عبد الواحد دك آمير أم عبد الواحد الأحوالي شيكما آميرو كان عبد الواحد الأحوالي ياكر أم مكحول جمال مكحول شيكما مكحول ياكر أن عبد الله بن محيريزي شيكما مكحول ياكر لك عبد الله بن محيريزي شيكما عبد الله بن محيريزي ياكر أن أبي محزورة جاك أبي محزورة يكرم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي يقول يكرم صلى الله shi Abdullahi shi Muhayrizi dan uwan shi Abi Mahzura ne shi ya rene shi a hannunsa. Yanzu dan Muhayrizi shi ne wanda makhudi ya karba a hannunsa, shi kuma ya karba a wajen babansa Muhayrizi shi ne wanda Abi Mahzura ya raina, shi kuma Muhayrizi ya karba daga wajen babansa mai renansa أبي محزورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي محزورة يأتي شواء النبي إرادة أمنشان الله تبتع قريشي علمه الأذان يا قويا مسكران صلى شي فللنسى النبي كان يزول ندش يا قويا مسكران صلى هل يو دي منافضة وأن يانونا وأن دي إكران صلى yaje ya zauna a koya masa kai da shi saboda abun mai sauki ne, kullun yana ji kullun yana ji, akwai ɗan kura kurai a ciki kadan kadan. To sai yaje ya samu wanda ya iya ya koya masa iqama, saboda yanzu wannan Abi Mahzura annabi da kansa sallallahu alaihi wasallama ya zaunar da shi ya koya mai kiran sallah kamar yadda muka shige a hadisi harfan harafi haka annabi ya koya masa. To Abi Mahzura yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annan ya tsada an sha Allah tabbata a gare shi allama hul azana ya sanar da shi kiran salla tis a ashara kalimatan kalma goma sha tara shine zai zama Allahu akbar na farko guda hudu Allahu akbar na farko guda hudu, sannan shaidojin nan guda hudu a ƙasa, sannan shaidojin nan guda hudu can sama, sannan biyu, sannan la ilaha illallah guda ɗaya. Ta kirga zai baka 19 kalimata wal iqamata, wato annabi ya koya masa kiran sallah kalma 19 shine Allahu akbar biyu, Allahu akbar hudu, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah a kasa. Yanzu mun hada 8. ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yanzu mun hada 12. hayya ala al-salah 16. Allahu akbar 18. La ilaha illallah 19. Annabi ya koya masa kiran sallah haka Abi Mahzura ta kalma 19. Wal iqama kuma 17 kalimata kalma 17 iqama. Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala al-salah qad qamatis salatu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم يا شاشدة أما يجي أن يجازم الكلمة هو مشابه إلى قرأت يفتو قال أبو إيسى ترمذي يجي هذا حديث حسن صحيح هذا نعم وجن yanzu dai ya gaya mana can akwai inda ya fada yanda muka fade ta dinnan haka take Allahu akbar Allahu akbar shada Allah ilaha illa Allah shada anna Muhammadar Rasulullah hayya ala salah hayya ala salah kad qamatis salatu kad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah yanda muka fada haka take ya haka ya fada ala Abu Isa Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wannan hadisi bayani shi ya rawaito shi muktasara Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi Darimi ya fitar da shi Muslim ya fitar da shi yana cikin sahihi Muslim Abu Dawud ya fitar da shi Nasa'i ya fitar da shi Ibn Majah ya fitar da shi Jarudi ya fitar da shi dukkansu sun karba daga hanyar shi Amir dan Ahwalu shi ya karba daga Makhuli duk sun kawo iqamar yanda take kuma sun kawo kiran sallah da take kamar da muka faɗa a hadisin Abi Dawud wa Abu Mahzurata shi wannan mai kiran sallah na annabi da annabi ya koya wannan kiran sallah shine Abu Mahzurata dinnan sai su mu husan muratu bin Miyari sunan sa samuratu dan Miyari wa qad zahaba ba'du ahli al-ilm ba'dun malamai sun tafi ila haza akan wannan hadisi til azami cikin kiran sallah wa qarru ya arawatu an Abi Mahzurata daga Abi Mahzurata annahu kana yufridu al-iqamata to wato idan an tafi a wancan kalma 17 ya cika iqama kaman kiran sallah dan ulan Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah goma ho kad qamatu salatu kad qamatu salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah hariyo da shajiya sai dai in ya tafi akan Allahu akbar Allahu akbar guda hudu har yau 17 ba ta fita ba to amma an rawaito daga gare shi iqama dai 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 ake yi ta kamar hadisin Abdullah ibn Zaid dai 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 Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah dai 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 a tikamatu salatu ne ba wata ruwaya da tazo da daya sai dai biyu kad qamatu salatu kad qamatu salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah to da dai dai da dai annahu kana yafrutu al-iqamatu yana tsaya iqama qala an-nawawi imam an-nawawi yace fi sharh muslim a cikin sharhin sa na hadisin muslim wa fi hadha al-hadith hujjatu a cikin wannan hadisi da muka kawo dinnan hujja ce bayyinatun asarari wajilalatun wadihatun shiryawa ne a tsarin liman abu maliki cewa mazhabar imam malik akan daidai take saboda mazhabar imam malik ba za a yi kiran sallah ka ba a yi tarji'i ba ba a yi wannan kaɗan kaɗa a hankula dinnan ba ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah mazhaban malikiya dole sai an yi haka sannan kiran sallah ya cika to Nawawi imam an-Nawawi yace wannan hadisi ya nuna hujja a sarari cewa mazhaban malikiya ita ce akan wannan hadisi akan daidai wa Shafi'i da mazhaban imam Shafi'i wa Ahmad da mazhaban Ahmad ibn Hanbal duk akan wannan hadisi ke wa jamhurul ulama'i da tilin malamai tilin malamai nasu na wannan lokaci wanda ake kafa hujja da su dukkan su akan wannan hadisi suke akan wannan kiran sallah suke wanda ake ce masa na gargajiya din wanda yau shi ake ganin shine ba sunna ba wanda ba shi ba shine sunna to kaji
akan Imam Nawawi yake faɗa wannan kuma a sharhin hadisin Muslim Muslim ya kawo wani anna tarji'a cewa ko komowa din nan a faɗi shahadodin nan guda hudu a ƙasa sannan a faɗe su kuma a sarari din nan a sama fil azami a cikin kiran sallah sabitun tabbatacce ne mashru'un kuma shari'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacce ne kuma shari'a ce wa huwa al'audu shine komowa ila shahadataini zuwa shahidodin nan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan ka faɗe su a ƙasa ka faɗe su kaɗan kaɗan sannan kuma ka kwalla su da ƙarfi to wannan tabbatacce ne shine shari'a marrataini bi raf'i sauti da ɗaga murya ba'da qaulihi ma bayan ka faɗe su marrataini sau biyu bi kasbi sauti ka sauƙaƙa da sautinka wa qala abu hanifa yace wal kufiyuna da malaman kasar kufa iraki kenan da malaman iraki la yashra'u at-tarji'u suka ce a bai zama dole ba amma dai sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen abu hanifa da malaman kufa amma wajen imam malik da wajen imam shafi'i da wajen ahmad bin hanbali da cilin malamai dole ne su a kiran sallah sai an yi wannan amma abu hanifa da malaman kufa suka ce ba dole bane amma dai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amalan su kuma sun faɗi wannan ne bi hadisi Abdullah ibn Zaid saboda hadisin Abdullah dan Zaid ba kokomowa shine farkon hijira shi aka yi ba kokomowa shi ko Imam Malik da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da dukkan malamai suka ce abin da suka ce dole ne saboda wannan shine na karshe wanda manzo Allah ya sanar da abi mahzurata shine bayan Hunaini shekara ta 8 manzo Allah ya koya masa wannan kiran sallah kawa kuma manzo Allah ya shafe wancan na baya kenan idan aya ta sauka da wani karu hukunci a gaban wata aya ne hukunci to yanzu waccan ta gaban ita ce barkula ita ce shafe wannan ta baya ba wannan ta baya ba abinda Imam Malik da Shafi'i da Ahmad da dukkan malamai suka kula da shi kenan shi kuma Abu Hanifa yace tun da dai ga wancan hadisi kuma shi ma sahihi ne to ba za a ce dole bane sai an yi wannan sai dai wannan fa shi ma sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ji Abu Hanifa da malaman Kufa Iraki la yashra'u tarji'a amalan bi hadisi Abdullah ibn Zaid fa innahu laysa fi tarji'u idan ka duba hadisin Abdullah ibn Zaid ba ko komowa a ciki shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah kaga shi ba ko komowa wannan shine hadisin Abdu wanda wannan kiran sallah Abdullah ibn Zaid kenan yayi wanda ya mai kokomowa din nan kuma shine alhadisin a kiran sallan abima hazurata shi akwai kokomowa a ciki to fa inna walaysa fi tarji'u ba kokomowa a ciki wa hujjatul jamhuru amma Nawawi yace hujjar tulun malamai na cewa kiran sallah mai kokomowa din nan shine yafi shine yafi hujja su suka fi hujja saboda wannan hadisi in ji Nawawi wa ziyadatu muqaddamati Nawawi yace a al'adan malamai kari wanda yazo a gaba kuma ingantacce to shi ake dorawa akan wanda ba kari inji Nawawi ma anna hadisi abi mahzurata Nawawi yace tare da cewa wannan hadisi na abi mahzurata muta'akkir shi ya jinkirta wajen sauka manzo Allah ya koya masa bayan wancan an hadisi Abdullah ibn Zaid daga hadisin tanna Abdullah dan Zaid fa inna hadisi abi mahzurata hadisin abi mahzurata manzo Allah ya koya masa kiran sallah sanata samani shekara ta 8 min al-hijrat na hijra bayan an yi fatu makkata annabi ya dawo daga yakin Hunaini ba'da Hunaini bayan yakin Hunaini wa hadisi ibn Zaid hadisin Abdullah dan Zaid kuwa fi awwal al-amri farkon hijra ya faru to haka yanzu wancan da aka tsakanin wancan wannan kiran sallah na abi mahzurata da na wancan na farko shekara 8 da abu yanzu wannan na karshe in sokewa ne ma shi zai soke na farko ba na farko ne zai soke wannan karshe ba a ka'idan malamai cewa awwal al-amr wanbamma ila haza nawawi yace kuma ka hada bayan mazhaban malikiya shafi'iyya ahmad ibn hanbal tilin malamai akan suke kuma ka kara dora wata hujjar akai inji imam an-nawawi ila haza kullihi amali ahli makkah shine aikin mutanen makkah dukkan malaman ilimi dinnan sun tarar da mutanen makkah akan wannan aiki suke duk in za a yi kiran sallah a makkah sai an yi kokomowa dinnan bayan zuba yanzu ka je makkah ka tarar da wannan ba bayan zuba amma dukkan lokacin da aka kafa wannan littafai na ilimi haka ake tafiya shekara wajen dubu da abu sai da wahabiyawa a yi haƙuri dole sai an faɗa in abu ya faru dole sai an faɗa sai da suka kama maka sannan aka canja dukkan abin da aka canja bashi na misira ya zo ya yaƙi makan ya ƙwace ta a hannunsu ya karkashe su ya kore su sai da waɗannan kuma ali sa'udu suka karɓe ta suka ƙwace ta sannan suka taso da wancan aikin nasu haka tarihi yake duk littafin yana nan a ciki dole a faɗa to kuma aikin mutanen maka haka wannan kiran sallah yake amma ba yanzu yanzu ka ji ba ka gan shi ba yanzu dai ga kiran sallah nan da muke ji ba wannan tajjibi wal madinati haka kiran sallar mutan madina yake wa sa'ir al amsal duk kasashen musulunci a wannan lokaci haka kiran sallar yake injinawo haka kiran sallar yake wabillahi tawfiqu dacewa daga Allah take waqta lafa ashabuna sahabbanmu malaman hadisi yake miki injinawo sahabbanmu ai malaman hadisi sun yi kai da kawa fit tarji cikin wannan kokomowa dinnan hal huwa rukunin shi rukuni ne a kiran sallah in ba a yi ba kiran sallah ya bashi la yasuqu al azami illa bi kiran sallah bai inganta sai an yi shi am huwa sunnatun ko ko sunna ce in mutum yana so ya dace da aikin manzon Allah ya yi in kuwa zai yi irin wancan din ba laifi ya yi am huwa sunnatun ko shine sunna laisa rukunan ba rukuni bane hatta law tarakahu sahha da mutum zai bashi ya kiran sallar sa ya inganta ya inganta ma'a fawati kamalil fadilati amma tare da cewa falala ta tsere masa kaji ko kiran sallar nakan ya inganta amma falala ta tsere ma wannan fa ba malaman yanzu kowa ta kowa ya fike nawawi yake faɗa wannan kuma yace malaman sunna din haka fike kai da kawa ala wajhain abu sa fadi guda biyu wal asaqu indahu amma fadin da yake inganci wajen malaman hadisi annahu sunnati cewa shi tarji'i fa komowa dinnan sunna ne ba zai zama wajibi cewa an ba a yi shi ba kiran sallah ba ce dan da yanzu kiran sallah zamanin nan da babu da an ce in ya zama dole ne alhamdulillah sai dai a ce sunna ce amma ka ji falala ta shiga masu yi to kaga alhamdulillah mu da muke yin irin wannan mai kokomowa dinnan ba wai wata falala ce da mu da ba a cikin musulmi amma mu rike kaji ya fi falala in ji malamai wannan dinnan da ake yi dinnan kuma wanda ba kokomowa dinnan ko da ya inganta amma bai kai ne wannan kokomowa ba idan mutum ilimi yake so ya yi waɗannan maganganu in kuwa ban kauna sai yake so ya yi kokowa bismillah amma kuma abin mamaki ne shi wanda yake kan wancan ba malam magana malamai yake bai ce shine yake sunna wanda yake kan waɗannan maganganun malamai ba shine yake kan sunna ba wannan abin mamaki ne wannan haukan ya isa dan annabi ya faɗa karshen zamani za a ce da sunna yake ce ba sunna ba kuma abin da ba sunna ba shine ko ba mu san komai ba dai yanzu dai wannan ya bayyana yanzu maganar tarji'i ko komowa dinnan ake to haka Nawawi ya faɗa yake cewa sai dai sun tafi akan sunna ne wa qad dhahaba jama'atu jam'atun jama'a sun tafi min al muhaddisin daga malaman hadisi wa gairihin da wa'ansu su ila takayi cewa yanzu dai an ba mai kiran sallah zabi an ba mai kiran sallah zabi bayna fi ilal tarji'i in ma yayi wannan mai kokomowa dinnan shine mai falala shi yazo a baya wa tarki ko ko yayi irin wannan wanda ba kokomowa dinnan yanzu go kiran sallah haka wa sawabi daidai isbatu hu yayi mai wannan tarjihi din nan kaje abin da malami suke wata wa qad yakunu rajibu zai iya zama wanda ya furin jaye inda ulama shafi'iyyati wajen malaman shafi'iyya maganar da ta gurin jaya wajen malaman Shafi'iyya annahu sunnatin cewa dai shine ko komo wadannan sunna ne ba rukuni bane ba dole bane walaysa rukunan fil azan ba rukuni bane wanda in ba a yi ba kiran sallah ya baci fahu ma'alamu Imam Nawawi yace amma malaman Shafi'iyya su suka sani ina suka dauko wannan magana dan Shafi'i bai faɗi wannan ba bima yurajjihu dalilu ladai su suka sani ina suka dauko wannan dalili walakin la yakunu hadha qawlu Shafi'i amma wannan ba fadin uban mazhabar ta su bane wa ra'ayuhu ba kuma ra'ayin shugaban mazhabar ta su bane to ina suka samu inji Nawawi qala Nawawi yace kalamuhu allazina qalla magana imam shafi'i wanda muka ciro ta anifan a baya dinnan sarihu ya fada a sirri fi annahu cewa wannan tarjihi ko komo da kiran sallah dinnan ayi shaidodin nan a kasa sannan a kwala su da karfi kuma rukuni ne a cikin kiran sallah shi a wajen sa din ba ai ba kiran sallah ya baci ji imam shafi'i imam malik da imam shafi'i da ahmad bin hanbal in ba ai wannan ba rukuni ya baci kuma azun mamaki mazhabar mutanen Hijaz misali yanzu mazhabar Saudiya duka mazhabar Hanbaliya shi dukkan su a majalisar Ahmad bin Hanbali Hanajilawa ne kuma shi a wajen Ahmad bin Hanbal in ba ai wannan kiran sallah ne ko komo wadin nan ba ba an bar rukuni shi a wajen sa sai dai mutum ya zamanto yana da basira da haka ake cewa a je makaranta dan ka ji karatu a cikin littafi ka ji karatu daidai sai ka san wanda ya bata sai ka san wanda ya gyara amma in dai ban kauran mutane za ka bi to ka shiga uku ka zama bal a cilla ka can kyau da a ce fatan maka Allah ya dada su cewa su suke kan wannan ne ko komowa din nan saboda mazhabar su a haka take kuma akan hadisi take ba wai akan jahilci ba shi a Shafi'i a wajensa wannan mai kokomowa din na rukuni ne inda iz ya kulu Nawawi yace domin Shafi'i yana cewa faman na kasamin hashi a duk wanda ya tauye wani abu a cikin kiran sallah din au kaddama mu'akkaran ko ya gabata na baya kai shi gaba na gaba ya kai shi ba a ada in ma dai ya sake kiran sallah din nan hatta ya fi bima na kasa har ya zo da abin da ya tauye ko kuwa kiran sallah sai ya bashi wa kullu shay'in Imam Shafi'i yace komai na kiran sallah fi mawdi'i yana wajen sa mun haddace shi mun karanto shi komai yana wajen sa wa fi muwatta yazo a cikin muwatta Imam Malik fi ila Malik an tambayi Malik an tasniyati al azan wal iqamati cikin ayi kiran sallah biyu ita ma iqama biyu ake yi fa qala sai Imam Malik yace lan yablughuni fil nida'i wal iqamati ba hadisin da ya zo min a cikin kiran sallah ko a cikin iqama illa ma a darabtun nasu alai sai abu da tarar da mutanen Madina akai shi Imam Malik an haife shi hijiran manzon Allah tana 93 bayan rasuwar manzon Allah da shekara 83 aka haife Imam Malik bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 83 aka haife Imam Malik ya samu manyan tabi'ai ya yi karatu bai taɓa fita ko ina ba amma a Madina ya karatunsa wajen manyan tabi'ai na Madina bare Imam Nafi'u almajirin Abdullahi bin Umar to Imam Malik yanzu ya ce kiran sallah da iqama abinda na tarar da mutanen Madina suna yi haka na karance shi kuma haka aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ya rasu hijiran manzo Allah tana shekara 179 bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 169 Imam Malik ya rasu Imam Malik ya yi shekara 86 tsakanin rasuwar Imam Malik da haihuwar wani wannan hadisi ne wannan littafi Tirmidhi tsakanin rasuwar Imam Malik da haihuwar wani wannan littafi shekara 30 Imam Malik ya rasu da shekara 30 aka haifi Tirmidhi ne wannan hadisi yanzu Imam Malik ya girmi Shafi'i da kadan da shekara kadan to Imam Malik yace haka nazo na tarar da mutanen Madina suna wannan kiran sallah yanda na karanta suna yin iqama din nan yanda na karanta suna wa zalikal ladhi lan yazal alayhi ahli al-ilm kuma shine abin da malamai suke kai bi baladina a garinmu ma'ana garin Annabi sallallahu alaihi wasallam bi baladina a garinmu menene fa'am shine na tabar da su a darasun nasu alai ina ya tsallake shine illa ma a darasun nasa fa'ammal iqamatu cewa iqama fa inna halatu sanna ba a yin tabiyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah wa innan gudu dinnan ba a yin tabiyu sai dai allahu akbar allahu akbar shine biyu qad iqamatu salatu qad iqamatu salatu shine biyu الله أكبر الله أكبر دي لا إله إلا الله بداية أما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن هذا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أي 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 يا إكرام الإمام ما ليش حكى نتردد متى نم دين سكيري حكى كوما نكرانتا حكى كوما كوما كسر يكرا أن الله صلى الله فكان الرسول أن الله صلى الله عليه وسلم وتشكرا كمان يندو هذا يا رسول كوما يجرى من الله صلى الله عليه وسلم تشكرا تريد يا دل saba'in da tara yau shekara wajen da rasuwarsa shekara wajen 2200 da wani abu ko da 3000 da wani abu to wa ma'ana haza nawawi yace ma'anar wannan magana ta imam malik tawatir al-azan cewa kiran sallah an karance shi an haddace shi a jerance ba abu ne da za a jahilce ba abu ne da ake yi kullun sau daya ba abu ne da ake sau biyar a kullun kiran sallah ba abu ne da za a iya jahilce sa ba abu ne da ake sau biyar a kullum ba abu ne da za a ce za a jahilce shi ba tawatir al-azana bi tarji'i da wannan kokkomowa din wa bil ifradil iqamati da tsayanta iqama fil madinati a madinar manzon Allah kama tawatir fi makkah haka kuma labari ya zo da shi shi ko shafi'i mutumin makkah ne zan malum mutumin madina shafi'i mutumin makkah sai dai shafi'i ya zauna a madina yayi karatu hannun imam malik da haka ya ga aikin maka ya ga aikin madina amma aikin maka ake wanzur sharhil baji in kana so da wannan magana ka duba sharhil littafin baji alal muwatta tufli na daya shafi na 134 zuwa 135 wa fil mudawwana ya zo a cikin mudawwana wannan karatun malikawa kenan mu ya zo duk afrika din nan ma'ana ya zo a cikin mudawwana haka ibnu qasim ya rawaito alfazal azani lafazin kiran sallah wal iqamatu da iqama an maliku da imam malik kuma qala sannan ibnu qasim yace qala ibn wahab malan dan wahab yace qala ibn zurayj an zurayj yace qala ata'u malan ata'u yace haka suke fadan maganar su da sallah ba ban kaura ba ibnu qasim yace ibnu wahab yace shi kuma ibnu wahab yace ibnu zurayj yace shi kuma ibnu zurayj yace malan ata'u yace ma alimtu ta'zina man ma za yukalifu ta'zina hul yawma ban san kiran sallar wa'anda suka shige ya saba kiran sallar mutanen da na tarar a yau ba shi a dawo dinnan ya ga abima hazurata da idansa ya ga sahabin da annabi ya koyawa da idansa alshi shi a dawo dinnan wa ma alimtu ta'zina abima hazurata ban san kiran sallar abima hazurata yukalifu ta'zina hul yawma ya saba kiran sallar makka a yau ba a zamaninsa kiran sallar da makka da madina suke a zamanin sa shine kiran sallar da ya tarar da abima hazurata yana yi wa kana abu mahzurata ya kasance yayi azumi yana yin kiran sallar fi ahadin nabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta adrakahu ada'u amma la ada'u ya tarar da shi wa huwa yu'azzimu ya tarar da shi da ranka yana kiran sallar wannan magana ibn wahab kenan wa qala al-lays imam al-lays samarqandi yace wa malik da imam malik yace wannan magana su kuma sun faɗi wannan wa qala al-bayhaqi imam al-bayhaqi yace iyayen sunna ba sunan al-bayhaqi sunan al-kubra ai shine littafin da wajen sufuli 19 wanda ake ce masa sunna babba shi imam al-bayhaqi fi sunan al-kubra bayhaqi ya faɗa imam al-bayhaqi ya faɗa fi sunan al-kubra sufuli na farko shafi na 119 idan ka dauko sunan al-kubra mutum da rubuta wannan sunayen littafai Allah ya bada kudi da asiye su to sunanul kubra din nan idan ka dau sufulin ta na farko ka dau ka bude shafi na 419 zaka ga abin da bai haƙi ya faɗa bai haƙi yace wa fi riwayat al-hasan bin muhammad bin sabbahi a cikin wannan a cikin riwayar hasan dan muhammad dan sabbahi az-za'farani shi wannan hasan din nan dan muhammad dan sabbahi az-za'farani ya rawaita an shafi daga imam shafi fi mas'alati cikin mas'alar kaifiyar kiran sallah ka kaifiyar kiran sallah wal iqamati yanda ake kiran sallah da yanda ake iqama shi Hassan dan Muhammadu Sabbaha da Afarani ya rawaita daga Imam Shafi قال الشافعي Imam Shafi yace ar-riwayatu fil azan duk wannan maganganu da ake cikin kiran sallah takallufin duk dorawa kai ba magana banza ce me ga wannan abubuwa duk wannan maganganu da ake dorawa kai abinda Allah zai dora kai bane al-azan kiran sallah kamsu marratin sau biyar ake a kullun ba wai sau daya bane ko sau daya ake a kullun ya fi karfin a ce wani ya jahilce shi bare a ce abin nan kullun sau biyar tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun sau biyar sai an yi kiran sallah sai dai da asuba ne akan yi sau biyu ko ma an kai cikin dare a kai cikin dare har sai alfajir ya ke so kuma a yi na as-salatu sai dai ranar juma'a ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar kiran sallar juma'a guda ɗaya ne in liman ya hamu bai zamanin sayyidina Usman jama'a ta yi yawa kafin hawan liman munbari sai sayyidina Usman ya ce mai kiran sallah ya je kan gidansa na zaura'a ya je ya kiran sallah shi ne kiran sallah da ake cewa kiran sallar wanka ranar juma'a wannan Annabi bai san shi ba amma kuma ba laifi ba ne saboda jama'a ta yi yawa yanzu in ka ji kiran sallar wanka din nan za ka yi shiri maza maza ka yi wanka ka yi komai ka fito har in liman ya fito ya zauna a kan munbari kuma sai a tashi gabansa a yi kiran sallah wannan kiran sallah shi ne na juma'a Imam Shafi ya ce haka aka tarar da abin nan cikin zamanin manzo Allah ya fi ƙarfin a ce wani ya jahilce shi ko malamai sun jahilce shi bare kuma ga shi a rubuce in ji Imam Shafi da kamsa marrakin sau biyar ake fil yawmi wal laylati dare da rana wa fil masjidaini a masallatan nan guda biyu manya Makka da Madina al-hazai tun zamanin Annabi suke kai da kawowa Makka da Madina suna kallon wannan abu ala ru'usul ansar wal muhajirin akan mutanen Madina da mutanen Makka kan malaman su tun malaman sahabban duk suna nan har aka so matsarewa da daidai da daidai hatta ji ai suka dauka har ruwaya har ya zo mana yau da muke karatun nan wa mu'azzinu Makkata Imam Shafi ya ce masu kiran sallar Makka alu azima hazurata ayyan azima hazurata ne su muka tarar mutumin da Annabi ya sarauta ya dinga kiran sallah a Makka kuma Annabi ya koya masa wa qad azana abu mahzurata inna yayi kiran sallah ya rasulullahi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa allamahu al-azana Annabi ya koya mai kiran sallah din nan thumma wallahu makkata sannan Annabi ya sarauta shi ya dinga kiran sallah din nan a Makka wa azina alu sa'd al-qarabi Madina kuma ƴaƴan Sa'ad al-Qarabi su suke kiran sallah a Madina saboda Bilal ya daina bayan rasuwar manzon Allah Bilal ya daina sai na Abubakar yayi yace sai dai in ka siye ni ne da madan ka bautar da ni sai na Abubakar yace ba daya yace wallahi bazan iya wani kiran sallah ga wani mutum ya fito daban ba Annabi ba sallallahu alaihi wallahi bazan iya ba ya tashi ya bar garin ba ya koma Sham yace ya zauna to tun daga barin Bilal ƴaƴan Sa'ad al-Qarabi suke kiran sallah mun zu zamanin rasul tun zamanin manzo Allah bil madinati a Madina wa zaman Abi Bakar haka zamanin sayyidina Abu Bakar kulluhum yahquna al-azana kowannan su suna yin kiran sallah yanda ake tun zamanin Annabi wal iqamata da yin iqama tun zamanin Annabi wacce ake wata sawiba da as-salatu khairun min an-nawmi as-salatu khairun min an-nawmi waqat al-fajr sai al-fajr ya fito wannan magana Imam Shafi ne za magana ba kuma ko yanzu gare ka sai da tafi na akasuwa za ka gani da as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm waqat al-fajr lokacin in al-fajr ya fito kama kuna kaman da muka faɗa Imam Shafi yace fa in jaza in ya halatta an yakuna hadha kalan dukkan su ba akan daidai suke ba sai yanzu ne aka gane gaskiya idan tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zamanin ka duk zamanin sai shekaru ne ma ko kuma yanzu mu kuma a yanzu mu ce in tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zamanin maganar nan ta shafi har zamanin shekara 1400 da wani abu sai yau shekara 30 kadai aka iya gane cewa a salati kai dinnan mun ba da alfijir za a yi ba in duk zamanin manzon Allah duk shekarun nan dubu akan ba akan gaskiya suke ba ai mu koma rashin gaskiya nan ta Annabi ya ji akan wannan gaskiya da aka gane sai yau shekara 30 ko abu cewa a salati kai dinnan mun ga ayi ta kada yi ji go magana shafi da abu mu dinga zuwa makaranta yan wa wallahi da karatu duk wannan abu zai mu bar ra'ayi addini kowa ya rike ra'ayin sa abinci amma addini karatu ne addini karatu ne yanzu dai karatu muke sawa ba zancen kowa a ciki sai imamu shafi ya ce in dai tun daga zamanin annabi har zuwa zamanin nan namu na shafi in dai duk abin da suke kai galadan akan kure suke min jama'atin daga jama'ansu wan nasu bi hadrati mutane duk suna tare da su wayatina min taraful ard wani mutum ya zo mana daga kan kasa man yu'allimuna ya ce zai karantar da mu abin da duk annabi suke kai akan galadi suke akan jaga lahu an yas'aluna to duk wanda ya zo ya ce akan kure muke yanzu ne ya zo zai koya mana kiran sallah yanzu ne ya zo ji imamu shafi to ya halatta wannan mutumin an yas'aluna ya tambaye mu an arafata a ina arfa take me yace arfa wa amminan me yace mina idan mun gaya masa yace ba ita bace wannan minan da kuka sani ba ita ce minan annabi ba wannan arfar da kuka sani ba ita ce arfa annabi ba wayu khalifuna ya saba mana walau khalafana fil mawaqiti da a ce zai zo ya saba mana a cikin lokutan sallah ma kana ajwaza lahu za mu dan iya ma kallon sa ma fi kilafina mu ce ma mai magana da shi fi hadal amri bare ya zo ya ce zai saba mana akan kiran sallah lamarin kiran sallah azzahir wanda yake a sarari al-ma'amulu bi wanda ake aiki da shi mai littafi yace Nawawi yace Imam an-Nawawi yace wa hadha wannan magana kulluhu dukkan sa min aqwal hujjati ya da karfin hujjoji ala isbatit tarji arza tabbatar da kokkomowa din nan il azani a cikin kiran sallah wal ifrad fil iqamati da dayar da shi a cikin abu Allahumma salli ala sayyidina الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العالمين الحمد لله رب العالمين